Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din wa ba'd. Yau talata 18 ga watan Al-Muharram hijira tana da 1444 wanda ya dace da 16 ga watan 8 miladiya tana da 2022. Za mu shiga darasin fiqhul malikiyya a cikin littafin Irshad. Fasulun sujudu sahawi sujadar rabkanuwa. Rabkanuwa mutum ne yana sallah sai ya rakkana ya bar wani abu daga cikin abubuwan da aka nemi yayi a sallah. To akwai abin da in ya bari za mu ce kwata-kwata ba zai yi ba, dole sai ya aikata abin. In ma ta kama ya zare raka'a sai ya zare, in ma ya yi sallama lokaci ya yi tsawo za mu ce sallar ta rushe. Akwai abin da kuma in ya bari za a ce ba wani sujada a kan shi kawai, wannan abin da mun ba mai ƙarfi ba ne shi kenan. To akwai abin da kuma in ya bari za a ce sallah ba ta ɓaci ba, amma kuma dole sai ya gyara da sujada. To shi za mu karanta. Sujudu sahwi sujadar rafkanwa yujzi'u, yana isarwa shi wannan sujadan an tarki sunani daga barin sunnonin sallah. Sunnonin sallah daga sunna biyu ko sama da biyu in mutum ya bari, to ko da sunnonin gaba ɗaya bari na sallah, in dai da rafkanwa ne in yayi sujada a maimakon wannan sunnoni da ya bari, shi kenan ya isar mishi sallar shi ta yi kyau. Wa huwa, shi sujadan dai liziyadati, idan mutum ƙari yayi ba da salami zai yi bayan sallama, wato wannan wata ka'ida zai ba mu. Ka samu matsala a sallan, eh to me ya faru, ƙari kai ko rage kai? In ƙari ne za a ce bayan ya yi sallama zai sujada. Walin naqsi, idan kuma ragi mutum ya yi, au ijtima'ihima, ko kuma haɗuwan ragin da ƙarin, duka qablahu zai sujada kafin sallama ne. Dama abun guda uku ne, in ma ragi ko ƙari ko haɗuwansu. Su ukun gaba ɗaya, in ma ya zamo ainihin da shakku, wa in ma ya zamo da haƙiƙa. Haka nan indiska ɗin, in ma ɗaya ya zamo shakku ɗaya haƙiƙa, ko kuma ya zamo duka haƙiƙa, shi ne ainihin ziyadatun muhaqqaqun ziyadatun mashkukun. Naqsun muhaqqaqun naqsun mashkukun. Akwai naqsun wa ziyadatun muhaqqaqani, amma akwai naqsun wa ziyadatun mashkukani. Akwai kuma tahaqququn naqsi wa shakkun fi ziyada. Akwai tahaqququ ziyada wa shakkun fi nuqsan. Akwai sahawun la yadri a ziyada amin nuqsan. Kaga shi kenan, kowanne a cikin guda taran nan guda biyu ne kawai ba a ji. Ziyadatun muhaqqaq ziyadatun mashkuk, ƙarin da mutum ya tabbatar da yayi, da ƙarin da mutum yake shakkan yayi, to wannan shi ne kaɗai zai sujada ba dai, amma sauran gaba ɗaya ƙabji ne. Shi yasa ya ce liziyadati bada salami. Walin naqsi, idan ragi mutum yayi, au ijtima'ima, ko haɗuwan ragin da ƙarin sun haɗu, to qablahu zai sujada ƙabji ne kawai, wajen ko da shakkun ko da haƙiƙa ɗin didde. Wala ya takarraru, haka nan sujadar ba ta maimaituwa, bi takarrurihi, da maimaita ainihin ƙarin ko ragin. Misali ba a ji uku ko huɗu ne ya kama ka sallah da in kai sujada ba ni ɗaya shi kenan, haka ƙabli biyu ne ko uku ya kama ka in kai sujada ƙabli ɗaya shi kenan, ba a maimaita ta saboda maimaituwan dalilin sujada. Wa yurimu lillataini ba'da salami, zai yi harama, zai yi niyya ga sujada da zai guda biyu bayan sallama din nan. Idan ƙabli ne dama a cikin sallah take, amma idan ba'adi ne sai ya yi harama, ma'ana sai ya yi niyya sannan zai sujada ba'adi. Wa yatashahadu, kuma zai yi tahiyya, wa yusallimu, ya yi sallama in ya gama sujada biyan. Wa man saha anhuma, wanda ya rabkana gabarin su sujada biyu na ƙabli ɗin bai yi ba, fa'alahuma, to wanda ya rabkana daga sujada biyu na ba'adi bai yi ba, fa'alahuma mata zakara, ya aikata su duk lokacin da ya tuna, tunda ba'adi ne dama cewa kai bayan sallama. Wa hal yatashahadu lillataini qablahu, tunda a can mun ce ba'adi wa yatashahadu wa yusallim, ko to idan ƙabli ne zai maimaita tahiyya, ko kuma a'a tunda ƙabli ne a cikin sallah take yana yin sujada biyu ya yi sallama, shi ne ƙaulani aka yi ƙauli. Biyu suka ce har ƙablin ma yana maimaita tahiyya, wasu suka ce a'a a ƙabli ba maimaita tahiyya, yana sujada biyun zai yi sallama tunda a cikin sallah take. Wa in saha anhuma, to idan ya rabkana gabanin ƙablin fa, wancan ba'adi ne kar ku manta, in ya rabkana gabadi muka ce aikata duk lokacin da ya tuna, to idan ƙabli ne ya rabkana bai yi ba, fa'alahuma ba'dahu ya aikata su bayan sallama dama kowace tana wakiltan kowace in ba'di ce ta kama kai kabli tayi in kabli ne ya kama kai ba'di yayi saboda haka kabli ne ya kama ka manta kai sallama to indai ka tuna a take sai ka mai da shi ba'di kuma sallah tayi fa in dalal faslu idan rabewa ya tsayi kaga yanzu anan jiwa zaka ji ana rikici wai sai an gama sujadan ma ne zai ce to ai sujadan da ya ma mar ba'din da ya ai kabli ce ta kama mu ce to sai me ba da yayi sujadar ba ko kablin ce ma yayi ba'din ko ko da gangan ma yayi kawai dai da gangan din malawi suka ce biyar ta ba ma sallar da tayi yawa in dai an yi sujadan shikenan an wuce gomu wa in dalal faslu idan rabe tsakanin yayi tsayi kabli ce da yayi sallama har sai da aka samu tsawon lokaci awin takaba taharatu ko kuma sai da alwalan shi warware ma sannan ya tuna kaga kan ya sako alwalan shi ma an dauki lokaci faqila tabdulu waqila la tabdulu to a wannan halin kabli ce ya manta yayi sallama aka dau lokaci sannan ya tuna to wasu malamai suka ce shikenan wannan sallar ta bace saki waqila la tabdulu wasu malamai suka ce a sallar ba za ta bace ba illa an ya turka fi'ilan illa ya taharake sai ya turka ne illa ayi ya turka fi'ilan kal julusi sai dai idan ya bar wani babban aiki ne wanda ya kunshi sunnoni kal julusi alawali kaman zaman farko yanzu misali mutum ne yana sallah yayi raka'a biyu ne ko ya zauna ya kai ya sai manta ya miƙe ya shiga raka'a ta gaba ka ba da man dawowa ya ci gaba da sallah da yayi sallama kuma da yazo maimakon ya kabdi yayi sallama bayan sallama ma sai da aka dau lokaci sannan ya tuna to yanzu da ya tunan nan kage ya bar kabdi lokaci yayi tsayi kuma kablin da ya bari din ya bar wani aiki ne da ya kunshi sunnoni kaman zama kaga yanzu zama zaman tayyar sunna ne karatun tayyar sunna ne lafazin tayyar sunna ne kaga ya bar wajen sunna uku sai mu ce to yanzu wannan sallar ta bace ko kuma mutum ya bar karatun sura sai mu ce shi ma zai bata sallah saboda karatun suran sunna ne sannan bayyana ta sunna ne sannan tsayiwa domin karatun sallah karatun suran shi ma sunna ne kaga yawar sunna uku amma idan ya dan bar aikin da bai wuce sunna ɗaya ko biyu ba ko kuma dama sunna ɗaya ba a sujjada sai dai sunna biyu bai wuce sunna biyu ba abin da ya bari kuma sai da ya sallama lokaci ya tsawo sallar shi ta yi wayar ji tarikuhu ma lam yastaqilla alal ardi wanda ya bar zaman tsakiya zama bayan raka'a biyu zai dawo ya zauna malam yastaqilla alal ardi matakar bai cira ta daga kasa ba mana yayi raka'a biyu maimakon ya zauna ya ta yi sai yunkura yayi yunkura zai miƙe amma bai bar kasa gaba ɗaya ba gwiwan shi da hannun shi suna kan kasa sai ya tuna to ya dawo ya zauna shikenan ya ci gaba da sallar shi amma idan ya riga ya cira ta ya miƙe ya tsaya kaga ya shiga farilla to yanzu ba zai yi ka fara farilla ka dawo kan sunna ba sai ka ci gaba da sallah wa in adaba da ku kaga so da yawa wai sai ga liman ya miƙe a raka'a biyu wai yana tsayin ma kuma wani yana zaune yana mar tasbihi na me kan ya yunkuran kamar tasbihi amma indai ya riga ya miƙe bi shi kawai a bar wannan in an gama ku yadda za a gyara fa in adaba da ku idan kuma ya dawo bayan ya miƙe ya tsayin fa badalat fil asahi sallah ta bace a cikin magana mafi inganci amma akwai ingantattun maganganu har da mashhurai ma wanda suka tabbatar da sallan shi bata bace ba shi yasa yace al asahu ka san a fiqihu in yace alal asahi to ashe akwai wasu maganganun ingantattu wanda suka saba wannan sai dai wannan yafi inganci in aka ce alal mashhuri akwai maganganun da su ba mashhurai bane wannan din shine mashhuri hakanan an ce alas sahihi to anan ne matsalar alas sahihi a bisa ingantaccen magana me yake nufi sauran duk ba ingantattu bane to hakanan dai in interview take dole sai ka mai da hankali zaka fahimci abin kaga anan yace fil asahi illa an yarji'a sahiyan sai dai idan ya dawo din da rabkanwa ne au jahilan ko da jahilci bai san ba dawowa bane ya dawo to anan kan sallar shi tayi wa amal arkan to amma rukunai farillai na sallah fala yujzi'u bai isarwa illal itiyanu ya sai zai kewa da ita ma'ana mutumin da ya bar farilla a sallah to ba wata hanyar da zai biya gyara wannan sallar sai dai kawo wannan farilla malam ya fut mu'allu talafi matakar dai mahalli na ainihin ruska bai fauci ba idan mahallin ruska fa in fati idan mahallin ruska ya fauci badalake rakatu rakata ta baci wato idan mutum yana sallah sai ya bar wani farilla a wata raka'a sai mu ce to wannan raka'ar mahallin riskanta ba zai fauki ba sai yayi ruku'u a rak'a gabanta misali a rak'a na farko mutum ya bar sujada ɗaya ne ba ya shiga rak'a na biyu ko yana tsaye ko yana karatu ko a wani hali in ya tuna zai dawo kan wannan rak'ar mahallu talaki bai fauki ba sai ya dawo yayi wannan sujada amma in ya riga yayi ruku'u a wancan rak'ar shikenan mahallin riska yayi fauki sai zai zare ta ya maido wannan rak'ar ita ce ta wannan bayan nata ya ci gaba da sallah shine yace fa in fata idan mahallin riskan yayi fauki to bada na tira rak'atu rak'ar ta baci gashi yana cikin sallar amma lokaci ya kure mar ma'ana ainihin wannan rak'a ta gaban ya riga kullata to wancan rak'ar da ya bar wannan farillan ta baci sai zare ta sai jawo ainihin rak'ar din ta dawo ta baya to wa man zakara fi akhir salati kaga wannan ya ba mu kaman fa ainihin ka'ida ne mulki farilla ya bari lokaci be mahallin riska bai fauki ba to zai dawo ya gyara idan mahallin riska ya fauki raka ta baci zai zare ya kawo ta raka to akan wannan zai daura wannan karatu yace wa man zakara fi akhir salati sajdatan mutumin da ya tuna da wata sujada a ainihin karshen sallan shi ya gama sallah tsaf saura sallama sai ya tuna cewa a raka'o'in nan misali in mai raka'a hudu ne yace a raka'o'in nan fa akwai wata raka'ar da bai mata sujada ba amma wacce ce bai sani ba ta farko ce ta biyu ce ta uku ce ta hudu ce ta biyar sai ya san akwai raka'ar da bai sujada ba to yanzu ya zai laya alamu mahalla bai san inda wannan sujada take ba amma ya tabbatar da ya bar sujada to yanzu anan malamai sun rabu biyu manyan malaman malikiya kamar Ibn al-Qasim da Ashabu Ibn al-Qasim fatwan da ya bari yace sajada zai yi sujadan wa atabira ka'atin kuma zai kawo tarka in da Ibn al-Qasim a waje Ibn al-Qasim ku lura da wancan ka'idar ta yace idan mutum ya bar farilla sujada kan ba farilla bane idan mutum ya bar farilla ya zai yi in lokacin riska bai kubuce ba ya gyara ta ya kawata in lokacin riska ya kubuce ya zare raka ya kawo ta to yau gashi nan ya gama ta ya sai yake tunanin ya bar sujada a ɗaya daga cikin rukun nan ya zai yi Ibn al-Qasim yace duka biyun zai yi in a raka'an shi na ƙarshe ne ai mahallin riska bai fauci ba misali in a raka ta hudu ce ya bar sujadan yanzu ai gashi yana zaune kenan yanzu ya yi sujada ɗaya ne saura ta biyu saboda haka sujada ya yi sujada idan ya yi sujadan kuma bai tabbatar da a wannan din ba ce in a wayancan na bayan ne kaga ya ta baci wa ta bira ka ce zai ga raka daya kaga ya yi duka in a wannan din ce ga sujadan ya yi in a wayancan ne ga raka ya yi shine sajada wa ta bira ka ce in Ibn al-Qasim kenan wa kala ashabu shi ku ashabu da aka bai ce ba za mu walar da shi wa bira ka ce faɗa da sai na kar kadai zai kawo ko ma a wace jan ya ka shi kan raka ba zan wa yawa to amma shi Ibn al-Qasim ka lura ya bi iki ya digo tunda shi ai gacen ka'idan da aka ce mahallu talaki bai fauci ba to ai anan din in an mutum ya bai fauci ba eh warai mu amma ya fauci
ha Ibn al-Qasim din garin mariki
to kaji shi kuma a shafi bai dare
ne kasu ba na ta mun maza ban sa muke bi ne ba kai ba
to kaji haka ne ku ta sharadi mu dai kowanne ba babban malami kawai in abin ya faru sai ka duba ka ga wanne shi ma sauki da kai
ta ko da inda sai lawa
sajada ma ta barakati
to kaji sai ka dauki hanyar tsananin kenan wa fi kauniha min al-akhirati yasjudu labin yace amma a cikin kasancewa ya tabbatar da a na ƙarshen ne sujadar kawai zai zagaye ba wani abu tunda dama a na ƙarshen ne ya tabbatar yanzu sujada ɗaya saura biyu saura na biyu ba sai ya yi ta ba sai dai kawai ya yi sallama lokaci bai tso ba zai yi koma sallah ya yi sujadan sannan sai ya yi baki wa man jahila kam sallah wanda ya jahilci nawa ya sallata ma'ana yana cikin sallah kawai sai ya tsaya yana tunanin wai raka'a nawa nayi to yanzu ya zai bana alal aqalli yayi gini a bisa mafi karanci yana cikin sallah sai ya tsaya ya ce ni kan wannan raka'ar ta nawa ce ta ɗaya ce ko ta biyu ce ko ta uku ce ko ta huɗu ce ana shiga wannan halin ba wai dole sai ta uku ce ko ta huɗu ko ta kaza wani gaba ɗaya ma yana shakka ta ɗaya ce baka ji wani ne a daifan lokacin wai ana sallah sai liman ya yi sallama da ya yi sallama sai yake tambaya uwa ya sallan nan ta mu ta cika
yana can ba sai daga mu yace ranka ya tura maka Allah wata cika ba wata cika mu yau jinka yace da in an fara sallan yana daukan mai ya kai fatako ya kai ina ne kai sai ya kewaya da wake sallama yace yau kuma yana gari kaza kai sallama saboda sallan nan wata cika ba kaji shi wani sai yace wani sabin abin da an fara sallah tunanin da yake da wannan yace sai wata cika ba to yanzu wannan kagai dan agani saboda haka kawai bana anan akalli in ma ɗaya ko biyu ko uku ko ɗaya mu ci a kallo ɗaya ne kawai ya gina akan ɗayan yayi gaba aha fa in tarakal fatihata idan mutun ya bar fatiha min raka'atin daga wata raka'a ajza'u sujudu sujada ya isa mar anan ashari a bisa magana mafi shahara wato akwai maganganu akan fatiha a wajen malamai wasu malamai sun ce fatiha farilla ce a kowace raka'a wasu kuma malamai sun ce fatiha farilla ce a mafi yawan raka'o'in sallah in je raka'o'in sallah sun wuce biyu sai ka bar fatiha a raka'a ɗaya kawai kaga kai a raka'a biyu ko a raka'a uku shikenan kai sujada qabli a maimakon wannan fatiha shi ce wannan shine magana mafi shahara illa an takuna sunaiyatan sai dai idan sallar mai raka'a biyu ne ka bari a raka'a ɗaya kaga ka bari a rabin sallah sallah ta baci ko kuma zaka zari raka amma Allah ta darki bai fauci ba wata budulu alal qaulil qabi sallah tana baci ala qaulil qabi a bisa fadin alqabi abu muhammad yace sallah ta baci indiya mai raka biyu ne kuma mutun ya bar fatiha a raka guda fa in taraka takbiratul ihrami yau kuma idan dungungun kabbaran harama mutun ya bari a sallah wannan kawai ibtida ya fara sabuwar sallah ko mamu ne ko limami ne ko ainihin mai sallah shi kadai ne kaman ainihin ana so a kawo dabba ne da rai sai ka kata ba kai zai yu ana so a kawo doki ne wanda za ta bi jihadi sai ga doki da kyarka murgino shi ba kai saboda kawai in je mutum sallar da ya ma kabbara har ma za mu ce ita da kawai ba wani zancen gyara ya fari sabuwar sallah walmutanmu mai koyi da liman yuhurimu da ya samu yuhurimu ya yi harama wai diriku zai harama ya riski liman malamiyar ka imamu matukar limamin shiga yi ruku ba wannan wani kauli kenan ka zo ka samu liman za ka bi shi in dai bai ruku ba ka samu kai kabbaran harama shi kenan ka riski wannan raka'ar kaga kenan in sai da ya yi ruku kai kabbaran harama ba ka riski wannan raka'ar ba a wannan kaulin wakila amma aka ce an samu wani kauli cewa malamiyar fa matakar bai dago kanshi ba ko da liman yana ruku'u in da ya yi ruku zo kai kabbara kai ruku kuka haɗu a ruku'u ɗin shi kenan ka riski wannan raka saboda haka a wannan kaulin fa in adraka huraki'an idan mutum ya riski liman yana ruku'u fa amkana wayyu gare shi an yi hurima ya harama wayyu dirka ya riski liman qabla rafi kafin dagowan shi to sahar sallah ta inganta amma anan fa sai kana da yaqini dan wani lokaci shi kana bin sifika mai yi wa ladanin ma zai limami ya dago can shi ma zai ce rabbana wa lakal hamdu ka zo ka yi kabbara kana yin ruku ya gaji ladanin ya ce rabbana ba mamaki lokacin da kai ruku ma liman ya dago saboda haka wannan raka'an gunduka a kudu ne ita amma in ka tabbatar da ka riski liman a ruku'u to wannan raka'ar ka same ta wabada rabi idan kuma ya yi ruku bayan liman ya dago ne a sahihu kaji ba as-sayyi'u ingantaccen magana annahu yabtadi'u zai fara sabuwar sallah ko da ka karanta wani kauli cewa ai ko liman ya dago ma indai ka samu kai kabbara kai ruku ka dago ka samu sallah to wannan magana ba ingantacce bane ingantaccen magana indai liman ya riga ya dago a ruku'u ko kai ruku in ka dago ka riske shi wannan sallar ta baci baka same ta ba wakila amma an samu wani kauli aka ce in kabbara lir ruku'i idan shi ainihin mamun da ya zo zai bi liman da ya zo kabbaran sai ya kabbara bai ya kabbara harama ba sai ya kabbara lir ruku'i ga ruku'u yana zuwa kawai ce Allahu akbar kabbara guda daya kuma na ruku'u to maza ya zarce a sallan shi tunda ya riga ya kabbara dan akwai ainihin sabani akwai waɗanda za su ce ma wannan kabbaran ko da ka yi na ruku'u ne matsayin ta na kabbaran harama ne tunda na kabbara harama ne ka samu kabbara harama sallar ka tayi duk da kauli mai karfi ya nuna baka da sallah tunda baka yi kabbara harama ba to tunda ana kaulani maza mutum ya zarce biliman idan an gama kuma wa a ada sai ya sake sallah saboda rashin wannan kabbaran haramar da niyyata ta saba to wannan sakewan ya yace ijabun wajibi mana dole ya sake nan ma ibnu majid sun yace istibaban eh yace mustahabi ne zaki ya za a sa mutun sai yayi sallah kuma daga baya su rukuce zaki yace kawai in ya so mustahabi ne zaki in bai sake kuma ba komai amma anan shi ma ibn majishun malamai suka ce sai idan niyyarsa na wannan kabbaran yayi niyyarta na kabbaran harama ne ka san so da yau akwai haka mutun ya zo yana tunanin in ya tsaya yace zai kabbara harama yayi kabbara ruku'u wannan raka za ta bai kawai yana zuwa ce Allahu akbar yayi kabbara daya to a fatuwan ibn majishun in yayi wannan kabbaran da niyyar ta harama ce kaga kawai ya bar kabbaran ruku'u ne ba matsala wai sujudul mutammu me koyi da liman zai sujada lisawi imami ga rabkanon limamin shi ko da shi bai riski wannan rabkanon ba in dai kabli ko ba dai ya kama liman to kai ma mu ya kama ka ko ka riski wannan ainihin rabkanon ko barkaska ba ko ko ainihin rabkanon da kai akai ko ba da kai akai ba misali ana sallah limamin sai rabkan ya aikata wani abu kai baka aikata abun ba to an zo sujada tare za su yi haka nan a raka'an farko kabli ko ba dai ya kama kai kuma ka zo ka samu raka'ar karshe ka ga baka riski ma wannan rabkanon ba amma duk da haka wannan rabkanon ya kama ka da kai za a yi fa amal masbuku amma masbuki wanda aka riga aka fara sallah bayanan in sajada imamuhu qabla sa'iqablu idan limamin shi zai sujada kabli ne to sajada ma zai sujada tare da shi ka zo ka samu raka'a biyu an tsere ma da biyu kabli ya kama to yanzu an gama za a yi kablin dole tare za a yi da kai tun da qabla salami ne kai kuma ba za a sallame ka ba sai bayan sallama wa qama lil qaba'i sai miƙe ya rama sallan shi ba da salami bayan sallaman shi bayan sallaman liman idan aka yi kablin aka gama liman na sallama sai ya tashi ya miƙe ya ramu abin da ya tsere mar kuma shikenan ya gama ba zai wuce kabli daban ba wa in sajar ba da salami dan kuma limamin sujadan ba jiyayi sujadan da za a yi din bayan an yi sallama ne ga an tafi sujada to lam yasjud ma'ahu ba zai wannan ba ajin tare da liman ba tunda sunan ta ba da salam shi kuma ba zai yi sallama ba sai ya ci ko abin da ya tsere mar kaga an rabu kenan liman zai sujadan shi shi kuma sai ya ci ko sannan yayi sai dai inda matsalar take ba aji ya kama liman kai masbuki ne fa mun ce ba za ka bi shi ba to wahal yaqumu lil qaba'i ba'da salamihi min as-sala shin shi wannan mamun zai miƙe ya rama sallan shi ne bayan sallaman liman daga sallah tunda kai an ce ba adin nan bai shafe ka ba kuma limami yayi sallama ya sallame ka to ya za ka zauna ka jira shi kawai suna ba adin su ka miƙe ka ramu sallar ka akwai wannan kaulin au ko kuma wasu malamai suka ce aminan sujudi sai liman yayi sallama daga wannan sujada ba'adin saboda me ya limamin ka yana aiki bai gama kai zaka tashi ka ciko saboda haka sai ka zauna sai sun gama ba'adin liman yayi sallama daga sujada ba'adi sannan sai ka tashi ka ciko to shine akai kaulani kauli biyu wasu suka ce bayan sallama liman ka tashi ka ciko wasu suka ce zaka zauna sai bayan ya gama sujada yayi sallama wai sujudul mutammu me koyi da liman sai yayi sujada ba da qaba'ihi bayan ya rama yanzu tun da ba'adi ne sai bayan ka gama rama abin da ya tsere ma in ka yi sallama kai ma sai kai sujada ba'adi na'am muje aha wal imamu yahmilu sahwal mu'tammi liman yana dauke rabkanon me koyi da liman duk abin da in kai kadai ne ko kai ne limami za a ce kabli ko ba'adi ya kama kan ka aikata shi kana bin liman liman ya dauke ma ba za ka yi kablin ko ba'adin kai kadai ba وفي تعمد ترك سنة بالسجود وعدم قولاني an yi kauli biyu idan mutum da gangan ya bar sujada da gangan mutum ya ki wata sujada to yanzu ya wai zai sujada rabkanuwa ko ba zai ba shin ya kai kaulani wasu suka ce zai sujada rabkanuwa ai sunan ta ma sujada na rabkanuwa shi kuma da gangan ya bari ya zai sujada wasu suka ce to amin babi aula da rabkanuwa ma ya bari an ce ya sujada ya kuma da gangan ba zai ba ne aka yi kaulani wala sujuda li tarki fadilatin babu sujada domin barin mustahabi wa amduhul kalama mutum ya ganganta magana a sallah sai mu duba mu ga lali islahi ha inje magana ba ni gyaran sallah bane to mu ilim mai bata sallah ne wa in kalla ko da ya karanta ko da ainihin harafi ɗaya ne kana cikin sallah ne sai wani yake ba da labari ba daidai kace a kaga a kace me a din nan ai kana musamman ne mu ce baka da sallah wa in kalla komin kankantan magana inje ba ni gyaran sallah bane sallah ta baci lasa hawa amma banda maganan da mutum yayi na rabkanuwa illa an yaksura sai dai maganan yayi wa in maganan da rabkanuwa ne sai in yayi yawa magana da rabkan ruwa in yayi yawa zai bace sallah zai sa su jada baki magana na gyaran sallah shi ma in yayi yawa sallah za ta bace amma magana na gyaran sallah ne ko bai yawa ba sallah ba ta bace ba dan to sai malamai suka ce ya ne zamu gane maganan yayi yawa ko bai yawa ban na gyaran sallah ne sai mu ce ai za a duba ainihin jumlolin da aka yi amfani da su misali liman yana jan sallah sai wani abu ya faru kuka yi subhanallahi bai fahimta ba yana da damar magana ai sai ya ce jama'a me ya faru kuna da damar kuma bayani ku ce abu kaza da kaza da kaza ne ya faru shi kuma idan yana da ainihin ja a wannan magana yana iya jiyowa ya tambayi wani da wani wanda ya yakini da su to a irin wannan din idan bai wuce jumla biyar ba ainihin kaiwa da kawo wanda aka yi sai mu ce bai yawa ba za a sake sallah ba amma hayaniyar ta yi yawa har ya wuce jumla biyar za mu ce sallah ta baci saboda kiyasi da hadisin zuliyadaini ko zuliyadaini manzo Allah ya gama sallah a raka sallah mai raka hudu ya raka biyu yana raka biyu ya sallama ya koma gefe a cikin jama'a akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar a hadisi yadda ya bayyana ko akwai abubakar da umar duk suna ciki amma suka ji tsoron yi wa manzo Allah magana tunda shine shari'i ba mamaki yau din sallar an rage ne amma kuma ba wanda an ga kurji ba wanda zai yi fito ya ce wannan to shi zuriya dai ne da mutumin kauye ne shi yasa ma sayyidina umar yace muna murna an mun ga mutumin kauye ya zo saboda shine zai iya fada abin da ba za mu iya ba sai ya tashi yace ya rasulullahi dan ji yawa an bubuta ma suna cewa shikenan an rage sallah an samu sauki an samu sauki zuriya dai ne zai ce ya rasulullahi wai shin yau sallar an rage ta ne ko kuma kai rafkanuwa ne tunda shi ya sarraka a hudu ce kuma ya sarraka a biyu akai sai annabi ya ce mar bai yi rafkanuwa ba kuma ba a rage ba to sai ya ce ya rasulullahi lalle ɗayan biyu ya faru in ma ka rafkanuwa in ma an rage kaga sai mutumin kauyen ko shikenan to da ya ja sai annabi ya juyo ya tambaya shi yasa yake cewa wai salal adilaini a cikin adali ko sai ya juyo ya ce wane wane ya sallar mu sai suka ce yace ya wane wane a sadaka zuliyadaini abin da ya faɗa gaskiya ne sai suka ce sadaka ya rasulullah kaga jumla biyar zuliyadaini yace an rage sallah ne ko kai rafkanuwa daya ba rage ba ban yi rafkanuwa ba biyu lalle ɗayan biyu ya faru uku sai juya tambaya abin da ya faɗa gaskiya ne hudu sai suka ce gaskiya ne kaga an samu jumla biyar shine malamai suka ce in ya wuce jumla biyar din nan shikenan yayi yawa sallah ta baci amma in bai wuce wannan ainihin biyar din ba za a iya daurawa a gyara sallah yace wayin kallan nasa ko illa an yaksura sai dai yayi yawa wa su'alun tari wa utasun da atishawa wa galabatul buka'i da rinjayen kuka duk wannan baya bace sallah wai yubdilu sahul hadasi amma rafkanuwa na ainihin kari yana bata sallah misali ko baka san sallah kake ba sai alwalan ke warware to yanzu wannan warwarewan alwalan ya bata sallah wa galabatu da rinjayen shi kai 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 kama tsi har ya fita to yana fita din didda ainihin ba da gangan ka fitar ba sallar ka ta baci wal qahqahatu kilkilwa da dariya yana bata sallah amma dan tabasu banda murmushi baya bata sallah wa hal shin yasjudu lahu zai sujada domin murmushi idan mutum yayi murmushi zai yi sujada ko ba zai ba shine kaulani akai kauli biyu amma dai baya bata sallah dan murmushi wata nahnu jaran murya in zahara minhu maqadiul hurufi idan mayankan harfai ya bayyana minhu daga jaran murya yana yin jaran murya kaddara da za a baka alƙalami za ka yi rubutawa misali da yazo wani abu ne ya faru a sallah ko sai ragon yake aham aham kaga alu ha babba mi ara wannan sallah ta baci amma kaga gunguni yayi wanda an ce ka rubuta gunguni yayi ko ka rubuta ma mai karanta ba zai yi karanta to wannan ba mu yau ana koyon gunguni sume to ai akwai amma ne kawai ai ai istilahi ne ba kai rubuta farai ko an karu din kana karanta su magana jari sun yi dinka amma duk mutumin da bai koya a istilahi ba dan wai ya koyi har koyi ba zai iya karanta ba yawa ba akwai su motsi ne su ne ba shine wa illa in dai bai fudda maqatiul huruf ba fala babu ainihin gyaran sallah ma'ana sallah ba ta kwaci ba bai zama kamar magana ba kenan ka ko magana a sallah inda rafkanuwa ne zai sujada inda gangan ne sallah ta kwaci kamar yadda muka faɗa ba walau taba'ada amma da zai nisanta bi haisu yughayyiru nazma salati yadda har zai jirkita tsarin sallah misali yayi gyaran muryan bai fudda arabi ba amma kuma yayi har ya jirkita tsarin sallah yadda mai gani in yazo ya ganshi yana yi ba zai ce sallah yake ba ya fitar da shi a tsarin sallah to wannan abu dalaha ya bata sallah kuma wa in wajaba koda shi wannan gyaran muryan ya wajaba misali yana sallah muryan sheda shi ya fara gyaran murya yana yi har ya fitar da shi a tsarin sallah sai mu ce sallah ta baci duk da wajibi ne sai yayi No?